ofishin shugaban majalisa da ta Najeriya da ta Abubakar Bukola Saraki ne shirya taron inda shugabannin al'umma sarakunan gargajiya hukumomin tsaro da na yaki da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi kungiyoyin sa kai malamai da kuma ɗalibai da sauran masu ruwa da tsaki za su tattauna kan matsalar da nufin ɗalibu mafita. Sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu shi ne yau tace mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku.
We deceive ourselves if we do not accept that we are part of the problem and not the solution. When a senior politician, a governor or a senator,
yanzu muna yaudarar kanmu ne kawai muddin ba ma faɗa wa kanmu gaskiya matukar ban amince cewa muna takarwa wajen karuwar wannan matsala. Yayin da ya zama manyan 'yan siyasa kamar gwamna da sanata da ke da alfarmar samun kariya daga jami'an tsaro, amma duk da haka za su ce za su samu kariyar su ne daga 'yan banga da ke cikin maye. Kenan wani irin saƙo muke aikawa jama'a?
How many of your colleagues do you know who have thugs on their payroll, who buy drugs and give thugs so that they can protect them?
Nawa ne a cikin ku ke ware albashi ga 'yan banga kuma su saya musu ababen sanya maye da nufin su ba su kariya daga 'yan hamayya? Don haka shugabannin siyasa su ne babbar matsalarmu, tun da matasa sun gano cewa ya fi riba ka zama ɗan banga domin tafiyar da rayuwarka yau da kullum. Major General Sale Maina da ke ba da shawara ga shugaban majalisar dattawan Najeriya kan sha'anin tsaro ya ce la'akari da ƙarfin dangantaka tsakanin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da sha'anin tsaro da zaman lafiya a ƙasa ya sanya shugaban majalisar dattawan shirya wannan taro.
Sanin kowa ne cewa duk abin da zai sa mutum ya fita daga tetayensa daga hankalinsa to fa za inda ba zai samu kanshi ba, har da yin laifuffuka manya da ƙanana. Saboda haka wannan taro shi shugaban majalisar dattawa na Najeriya ya ga cewa abin ya addabi Najeriya ya fi munana arewa kuma ya tsananta a Kano, shi yasa muka ga cancantar ba ma kawai a yi taron ba, a yi taron a Kano.
Shikwa da ta mai kana madaki na jami'ar Bayar Kano masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan bincike game da sha'anin ta'ammali da ababen sanya maye ya ce akwai buƙatar mahalarta taron su yi nazari akan dokokin da suka shafi wannan fanni.
Dokokin da suka kasance suna yaƙi da miyagun ƙwayoyi a ƙasar nan wasunsu sun tsufa, ya kamata a ce an sake su. Tsoron wadda majalisa ya kamata ka takalli durkukin da suke akwai, domin babban matsalar mu ita ce ba ƙananan yara da suke shan ƙwaya da ganye a cikin lokunanmu da ƙauyukanmu da unguwanninmu da garuruwanmu, amma suwaye suke kawo waɗannan miyagun ƙwayoyin suke raba su.
Taron wanda shugaban majalisar dattawa da kansa ya buɗe za a kammala shi a gobe Talata idan Allah ya kai mu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.